Kichibi giri, yode aisha zata tefi Halina gari, imbe mijinji za shikibi Kwa sabata alkiamba ima rikita kone Agani gedamu likiji kituku na mkudari Chiraba na shi ambu ya kujue sarawanyi Tunda dana sarauta nishi magaribu kaji Nsaki ngadara ya family ya upareka biji Ndaji ya family soko tomachi tanta kushi Aisha iman, sariki ngadara tagari Tazama mata, amdil malike nagari Kirama ni chachawa, maimbulu mshita kama Takunta deda na musa kukuchekulia Iman tema karanta ili mitabida Taile mengadini michijamba sana Zamada mutane anshe ideta batafara Maria kizo darawa, kichaba adodagawa Ruwansa mabahuruwa, munuho majana daaya Aisha ima na chachawa, tijinjika naramadara Aisha maso ado, chakare milio stariko Jimbi ya maso gado, gidanku kawena jiyo Akiri kiadana wasuta, mkari gidanku ananyafutu Ayeri ya ayiriri, fadamu sumena gani Michifa na maso kuli, anam akamore hali
Kuzoza muke amaria Kudawono leitu kwenya Bikimu wanagagata Ashibu rechitabuya Zoma ijaka Jiga saraka isea
Anzo Gakuwa ya natakalo Duga taka nji anjo Zauna karikiji jidao Beauty kizo Suga harikana zao Mgojo stahu Kiga angu na chau Pretty maso Kija kale mariyamu Princess shibo Suga ya mairabo Ima na amari ya taso Aisha zo Sanu sanu kejawa Ga Aisha zo amari ya ergata Niasara kisanu Aisha ga iman Kizo kizo amari ya jimbi ya ramata
Gaida diasara ki
Aisha
jimbi ya ramata
Muliki, ajebi jenga na ergata
Aisha
Naga ya dao, idruku sakiche inafana
Iman
Naga kaludai, zaya mrumu sakwane nasam
Aisha
Naga tajuyo, kereka ambu karkajabaya
Iman
Sanda tatabada, maya wanchika alkawani Aisha
Kedekia
sariki Aisha
Kimbiya mata
Iman
Waina ambu, akale malika alkawani mkakachika
Amaria shalele, iman esadar chinyi
Aisha
Cheki na so, na biki cheki na so, bada ba abaki shiva Aisha iman, barike abdil malika amu kikare girma Kukara guda, yaw aji ya family ki tarabara amaria Kuzomu bisa, ba abdil malika Aisha yaw amura su anji
Ki jo mara do jite menodi iman bera jo mara do jine menodi aisha da habara ma da wari haba iman jirawa kar ki bari
amani ya ki futu ki dan cha bado ki dan wani ta ku ne ta fiyar cin ta sayo waya ta ki jira yazo kari jira ashe so
kane mu je ta gida mu gaida mutane an asali baba ga amarya mai daraja sarkin adar ne kai na kira mai daraja ta daya mai martaba na kira mai haiba karara mai himmar hadaya honorable musa sarkin adar ka mori hali abban iman kai gata ga aisha mai asali baban ango na kirawo in zo gaida shi gida baban ango gaisuwa ta nake miga ta fara Alhaji Umar Adiyan Sokoto kai ne na daya yauna na ce dan bikin dan ka ga baiti nayi ma Adiyan family SR family an zama daya Imana Aisha Abdul Malik su suka zama sila Kuban kide na manyan mata ina kiran iyaye mata baraka san mijiwa ina kiran kini ma mahaifiyar amarya mama baraka mai alkunya ga kidin kinai mama baraka maman iman ya baki nayi mama baraka mamar aisha kiran ki nayi da anti hanna ta zo haji ya hanna giwa haji ya hanna idan na kira ta kun ga yanzu ban laifi ba mumin amarya farin cikin amarya da tarbiyar amarya da ladabin amarya farin cikin amarya haji ya hanna mai karin daloli haji ya hanna ina take dai mata kuba ta fili ke ta kira da tamburan ta kundi sarauniyar gidan sarkin adar da ta samu komi kuran ga da guda ga hannan yau ta sauka jirgi bikin Aisha biyanta ake a idan mu an yi hanna dan fulani biyar jinin fulani farin cikin gidan sarkin adar hanna mai mutane farin cikin gidan sarkin adar da ba ta kushe baki ku zo mu gaida maman ango ina kira ta ban laifi ba biki su mai gadan zinare biki su mai ado ga kunshi biki su mai abun mamaki sarauniyar cikin gidan ajiya na ya baki maman ango ku zo mu gaida antin ango anti fatima mai kirki hajiya fatima antin ango a yanzu ga ranar ki hajiya maryam ke ma ni na ya baki antin ango ga anti maryam ta zo ranar bikin ga antin ango hajiya maryam kirawa da bikiran murna tini na ganta mama amina ina kira ki mama amina sannu sannu mama amina na ya baki mun ga antin ango zana gaida anti maryam ko in ce hajiya maryam antin amarya kenan maryam mai hali ga safta kakanni na gaida su kakanni in gaida su kakanni na zo ne in gaishe ku da tambura na tsofaffi hajiya nasar kakara ango ina kira kaka hajiya nasar kakan ango da baita kan kaka alhaji ibrahim baba tsoho ina yabon kaka kakan amarya alhaji ibrahim gaida ka baba tsoho mai ran karfe shi da tijan kirji ne hajiya zainabu abu kaka ga ango gaida ta hajiya zainabu ango kaka ga ango gaida ta kakannin mu mun gode kun ji kidan kun na tsofaffi iyaye da kakanni da ba sa raye mu sanya su sannan mu yo addu'a a gare su rabbi ya gafarta lati baba muhammadu ajiya ya allah ka yafi mai ajiyan isa ya allah gafarta musu ce amin lati alhaji abubakar lihidan isa kakan ango sarki allah lihidan isa gafarta mai allah lati hajiya fatima inni kaka ta amarya ce allah ka ta kan hajiya fatima inni kakarmu lati hajiya zainab lami mamar amarya ce
asali Aisha imana ga Abdul Malik ango ya zo shi gida.